أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مرساكي سعدوات كيم ونشيري مي البركة كوانا لوكتي الدين المسلم تيينا دلوا أكان كوانا لوكتي كما وانا النبي ميجين من درجة وانا الله يأيكوش دي الدنيا قبالها shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi kurjini da kamala ya gaya mana abubuwa da yawa wadanda za su faru karshen zamani. Annabi na ce mana fitintinu ga sanan a tafe ba da kafirai yake ba, yana magana ne a tsakanin masallata, wani sallar karbabbiya wata sallar ba karbabbiya bace. Annabi yace da yawa mutum zai waye gari yana musulmi mumini amma kafin yamma ya zama kafiri, ko ya kai yammaci da imani kafin gari ya waye ya zama kafiri. Abin da yasa na kawo wannan hadisi, ina so mutane mu samu kyakkyawar nutsuwa, mu yi amfani da imani da Allah ya bamu na yadda da Allah da imani da manzancin annabi Muhammad, da yadda da annabawa dukkaninsu gaba daya. Amanar rasul ta tabbatar mana da yadda da annabawa gabaki dayansu da manzanni, ko alqur'ani ya kawo sunayensu ko bai kawo ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba haka ya zauna shi kadai ba, sai da ya zauna da iyayensa masu albarka. Amma kash manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga mahaifinsa ba. Allahu akbar. Wato ya wayi gari maraya, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai more jin dadin runguma jin kanshin dumin jikin mahaifiya ba. Ita ce a saida aminatu, Allah ya kara mata yadda. Manzo Allah yana ciki mahaifinsa, Allah ya karɓi ransa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita shekara shida ba, Allah ya karɓi mahaifiyarsa a saida aminatu. Inda take ji sunan aminatu, aminatu kwaikwayo ne da sunan mahaifiyar manzon Allah. Aminatu babbar baiwar Allah, duk da ba wani hadisi da ya kawo mu ce ita kaza ce, ita kaza ce, ita kaza ce, amma mun san mijinta sayyidina Abdullahi, Allah ya yi ajiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsatsan sayyidina Abdullahi. Allah kuma zai ajiye annabi a mummunan tsatso kazami ba, sai kyakkyawan tsatso. Allah ya ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam a mahaifar Asaida Aminatu. Mun yi imani Allah ba zai ajiye annabi a kazamin waje ba, sai guri tsarkakakke. Haka nan iyayen nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma sun rayu da Allah ya aiko shi annabi su ga irin baiwar da Allah ya wa ɗansu mai albarka. Mazalla Allah ya hada shi da matarsa ta aure uwar gida a saida Khadija, ta taimakawa manzon Allah, ta zama mace ta farko wadda ta ba annabi shawara cewa Allah ba zai wulakanta ka ba. Ranar da ya ga mala'ika Jibrilu yanzu yake ce mata lullube ni, lullube ni, ta ce Muhammadu Allah ba zai wulakanta ka ba, kana sadada zumunta, kana gaida mara lafiya, kana taimakon mabukaci, kana kaza. Wannan kenan ita ce uwar gidansa wanda sai da malaika jibril yazo saboda biyayyarta ga Allah da manzon Allah ta fayi aure a da hatta yi ƴaƴa masu albarka kuma ta zo ta aure annabi muhammadu tana bazawarai na saurayi babbar magana wannan ba karaman arziki bane wata rana malamai suna gaya mana السيده عائشه رضي الله تعالى عنها تنا cewa aini alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke ni budurwa ya dauke ni budurwa tana alfari da irin wannan abin nasu na mata ashe a sayyida fatima tana dan jin wani abu kadan haka sai ta gaya wa annabi ta rasulullahi kullun aisha takance ita aka dauka budurwa kaza 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 haka dai annabi ya ce ke kuma ki gode wa Allah kace ke kuma mahaifiyarki ta dauki annabi saurayi ita wacce budurwa ke kuma babaki ta dau annabi saurayi lokacin da ta faɗi wannan asai da ajar ce na san inda kika samu wannan karatun bayin ki bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matansa musamman asai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ganin girman sayyidina Abubakar kun san kisar Bilal kuna kallo a talabijin in an abin nan da masai yadda Bilal ya zama sahabin annabi mai kiran sallah a masallacin manzon Allah wa'in tashi cin mutuncin da ake wa Bilal saboda kalmar la ilaha illallah sayyidina Abubakar wai fara bare gaskiya da shi bayan sayyidina Ali sayyidina Abubakar waye wa annabi shiri da tanadi si kaura daga makka zuwa madina sayyidina abubakar tare da gudunmawar yar uwar asaida aisha wai hadawa annabi kayan tafiya shine raqumi da kayan abinci da abin da za a yi akan hanya sayyidina abubakar da aka je kogo annabi sallallahu alaihi wasallam saka shiga dan su huta ga kafin makka sun biyo su wai ke tare da manzon Allah sayyidina Abubakar da nassin alqur'ani izhuma fil ghari iz yaqul li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wai ke tare da annabi sayyidina Abubakar a cikin gogon nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci saboda wahalar tafiya ga ramuka a kogo sayyidina Abubakar ya dinga yage tufansa ina toshe kofar kogo kada wani abin cuta ya fito ya cuci annabi annabi ya farka ya ga sayyidina Abubakar hankalinsa a tashi ce me yasa mika ya ce rasulullah ai kafata ne na toshe wani guri sai na ji kamar wani abu ne yake saran kafata ne ko bana so in daga dan kada ya cuce ka annabi ya ce daga kafaka ya daga sai ga dafi aka ba sayyidina Abubakar manzo Allah ya kuto ya wun baki sa mai albarka ya shafa mar a gurin kai ka ce jinjiri ne sabuwar haihuwa gurin ya zama tas suka fito bayan sun samu kiwon Allah waye wuce gaba baya dama hagun annabi na tafiya yace Abubakar wace irin tafiya kake haka kai gaba kai baya kai dama kai hagun yace ya rasulullahi ko wani abin cuta zai fito na yadda ya cuce ni maimakon ya cuce ka manzo Allah ce Allah ina san Abubakar Allah ka so Abubakar Allah ka ki mai kin Abubakar radiyallahu ta'ala suka wuce su wa dawa dawa aka tara a Madina shigar annabi Madina wa aka tara annabi da sayyidina Abubakar kin kuwa musulmi a sayyida Aisha din nan Allah ya mata baiwa wata rana da annabi ya shigo ta ce ya rasulullahi na ganka da wani mutum a tsaye a kan farin doki ya yi kama da wani ce a kin ganshi ta ce na ganshi ya rasulullahi kuna magana ya ce ai mala'ika jibrilu ne ta kai wannan matsayin a sai da Khadija ta kai matsayin da Allah ya aiko jibrilu ya ce a gaishe ta ai mata bishara da wani gida a gidan aljanna mai kama kaza da kaza duk malami sun sani haka sai da Hafsa ƴar Sayyidina Umar matar manzon Allah ce annabi zaman iyali wata rana ma'aiki ya sake ta sai ga mala'ika Jibrilu alaihi salamu ya zo ya ce Allah yana gaishe ka ya ce ka maida matarka a Sayyida Hafsa matarka ce a duniya matarka ce a gidan aljanna Allah ne yayi biko da kansa Hafsa Sayyidina Umar Sayyidina Umar da annabi yayi addu'a yana neman Allah ya ba addinin musulunci karfi da mutane ɗayan biyu ko Abu Dan Hisham ko kuma Umar dan Khattab Allah ya amsa addu'ar manzon Allah ranar da Sayyidina Umar ya shiga addinin musulunci sai da annabi yayi sujjada shi musulunci ya cika da shigowar Sayyidina Umar waɗannan mutane guda biyar da na kawo na yi magana akan shugaba annabi Muhammad na yi magana akan Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar na yi magana akan Sayyida Khadija da Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anhu waɗannan mutane wasu bayi ne na Allah wanda in ka matsa kusa da su za ka samu yardar Allah kuma taɓa su taɓa manzon Allah ne ita wannan baiwar Allah a Sayyida Khadija Allahu Akbar ta rasu lokacin ma ba a yi wa gawa ko kuma ba a yi wa mamaci sallah aka binne ta a Makka a Sayyida Aisha kuwa ta yi alfahari akan kirjinta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya karɓi ransa Allah ba zai karɓi ran manzon Allah a ƙazamin guri ba ko a ƙazamar mata ko a wajen wani ƙazamin mutum wane mutum manzon Allah sarkin nan nasa Allah ya kai kanka baka so Allah ya karɓi ranka a ƙazamin guri kai kanka baka son Allah ya karɓi ranka a wajen ƙazanta ko da juji ne Allah ya karɓi ran annabi duk tarihin duniya har waɗanda ba sa ƙauna annabi sun yadda ya bar duniya a hannun Sayyida Aisha kuma an masa kabari a ɗakinta kuma wani abin sha'awa a Sayyida Aisha tana cewa annabi bai bar duniya ba sai da yawun baki na ya haɗu da yawun bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana da magogi sai ta ga annabi yana kallo sai ta ce masa idan aka yana kallon magogin kana so ne sai ya daga kansa yana so ta sa a bakinta ya yi laushi ta murtsa da yawun bakinta da yawun bakinta ta sa manzon Allah a baki ta goga mar ta ce sai da yawun baki na gama da yawun bakin manzon Allah to ƴan uwa idan zamani ya zo littattafai sun yi yawa mutane sun yawaita kowa ya zama malami mutum zai je kasuwa ya ga littafi ya ɗauko ya zo ya tara mutanensa ko ya tara almajiransa ko a ƙofar gidansa ya ce ku zo ku zo ku zo dama ba na son kaza ku zo ga kaza dama ina son kaza ku zo ga kaza shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya nemi ilimi ilimin da ake neman yardar Allah da shi wanda in ka yi shi Allah zai yarda da kai amma sai ya zamana kana neman sa ne don duniya ba don Allah ba manzo Allah ce kana wuta na biyu annabi ya ce wanda ya nemi ilimi don ya yi jayayya da jahilai ko ya nemi ilimi don ya yi rigima da malamai ko ya nemi ilimi domin ya juyo da fuskokin mutane zuwa wajensa a ce babu kamarsa a'a karatun da yake na Qur'ani babu kamarsa a'a fasara babu kamarsa a'a iya tajawidi a mantiki wane ne duka babu kamarka so kana alfahari kana goninta da wannan annabi ya ce zaka zaɓi inda zaka zauna cikin wata jahannama kuma ga wani hadisi mai ban tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mun karanta a makarantar islamiyya da yawa ɗayan ku yana aikin ƴan wuta amma a master list shi ɗan aljanna ne sai ya zama da tsakanin su da wuta saura ka tsanye shiga dare daya sai daidaita da Allah bi istighfari Allah ya fi mar sai aikin yan aljanna sai shiga aljanna wani kuma yana aikin yan aljanna amma a masalis dan wuta ne sai ya zama da tsakanin su da aljanna saura ka dan kuna tayabo ashe dan wuta ne sai aikin yan wuta sai fada cikin wuta to muna addu'a yan uwa Allah ya sa mu cikin yan aljanna Allah ya tsare mana imanin mu da addinin mu da mutuncin mu alhamdulillah wani abu ya kawo hadin kan malamai na wannan jiha mai albarka kuma manyan malamai alhamdulillah mu mabiya wannan abu ya faranta mana rai cewa a haɗu waje guda a zauna da wani dan uwa wanda ake ganin abinda yake fadi ba daidai bane ana ganin abinda yake fadi ba daidai bane shi kuma yana ganin abinda yake fadi daidai ne sai aka ce to ai masa adalci a hada malamai waje guda su zauna da shi ka ce kaza ina ayat alqur'ani ka ce kaza ina hadisi na annabi Muhammad idan Allah ya kaddara kuskure yayi ko rashin sani ko karatun sa bai kai ya gane wannan ba wani karatun ya samu daban to idan yayi istighfari tsakanin sa da Allah Allah zai gafarta masa an samu wanda suka zazzagi manzon Allah an samu wanda ya kashe sayyidina Hamza ma an samu wanda ta dauki haya aka kashe sayyidina Hamza Hindu da wahashi sun dawo zuwa ga addinin musulunci yau su ake sa radiyallahu ta'ala anhu an samu Khalid bin Walid wanda yayi barna a rindinar musulmi ya dawo ya zama musulmi kuma yayi barna a rindinar kafirai yau da an ce Khalid bin Walid sai a ce radiyallahu ta'ala anhu to idan mutum yana laifi ko yana ganganci ko yana kuskure ko yana mantuwa in aka sashi a gaba aka ce masa wani abin da kake kuskure ne ba daidai bane ayan nan ba ga yadda suke nufi hadisi ga yadda yake nufi in yace na karba waɗannan mutane sun taimaka mar saboda hadisin annabi Muhammadu ansur ahaka zaliman aw mazluma annabi yace ka taimaki dan uwanka azzalimi ne ko ku an zalunce shi sahabbai suka ce ya rasulullahi zan taimaki mutum an zalunce shi yaya kuma zan taimaki azzalimi annabi ya ce ka hana shi yin zalunci ka taimake shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran fadi yughayyihu biyadihi banda zagi ba zagi ba habaici ba bakar magana addinin musulunci ba habaici ba zagi wanda dai yaga abin ki daga cikin fal yughayyihu biyadihi ta hannu ko da baki ko ya ki abin a zuciya to muna munna malamai sun hada kai muna fata wannan haka kai ya zama mai albarka muna fata waɗannan malamai na kadiriya na tijaniya na izala da suka hada kai waje guda har ma za a gaito waɗansu malamai to mu mabiya mun ji dadi kuma za mu yi farin ciki idan bayan an gama wannan mu ga malaman nan suna sallah a masallatan junansu ba masallacin izala ba na dariƙa wa annal masajida lillahi innama ya'muru masajida lillahi man amana billahi ba mai raye masallaci dakin Allah sai wanda yayi imani da Allah kafiri ba zai raye masallaci ba mushriki ba zai raye masallaci ba bai kin manzon Allah ba zai raye masallaci ba muna so mu ga waɗannan malamai sun hadu gaba daya kuma akwai wani jita-jita da ake fada cewa wasu na cewa iyayen annabi suna huta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to nan ma muna son malamai su warware a ina mai mahaifiyar manzon Allah mai tayi mahaifin manzon Allah mai yayi tsakanin annabi Isa zuwa annabi Muhammad shekara 500 da wani abu mahaifin manzon Allah ba mushriki bane mahaifiyar manzon Allah ba mushrika bace amma akwai masu cewa iyayen annabi suna huta aure da mana wannan sannan zuwa Madina akwai masu cewa duk wanda ya tafi Madina da niyyar ziyarar kabari yayi tafiya ta saban Allah to mu ko ziyarar kabarin manzon Allah tunda annabi ya ce ku ziyarci kabari zai sanya ya zuciya zai ƙara tunanin lahira kuma annabi yace duk wanda yaje ziyarar kabari in yayi sallama ga mai kabarin yana ji in yayi masa addu'a Allah zai bashi to duk wani kabari bai ke kabarin annabi Muhammadu ba kuma sai ka tambaye mai zuwa ziyarar kabari ka tafi ne da niyyar bautar annabi ko ka maida annabi kamar gunki a'a to kar kai masa hukunci da kafirci a'a kai dan izala gaskiya ne baka kaunan manzon Allah yace a'a Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mai salati ga manzon Allah sai mai san annabi kai dan dariqa gaskiya ne kai mushriki yace a ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga shikenan in fahimta ce dan fahimtarka alfazaji mai ishiriniya da malam busiri mai alburda da imam al-juzuli mai dalailul khairat da shek ibrahim al-kaulahi mai diwani wadannan a zauna mai ishiriniya ta fada mare kyau a gyara mai malam busiri ya fada mare kyau a gyara mai malam juzuli ya fada a dalail mare kyau a gyara mai shek ibrahim al-inyasi ya fada a diwani a gyara shikenan mu mabiya an taimake mu dama buga ma ake kamar kwallon bal in wannan ya buga yayin nan sai wancin ya bugo shi ma yayin nan sai wancin ya bugo yayin nan to wadannan malamai idan kun gama wannan sikirina in ku kada kanku waje daya mu ganku a masallatan juna kuna sallah mu ganku a tarika kuna yi haka hatta maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama din nan ku zauna a junin ku da masu mu kai mai maulidi me yasa kake yi ga dalili kai mai kin maulidi me yasa baka maulidi ga dalili kai mai intijaniya me yasa kake yi ga dalili kai mai kin intijaniya me yasa kake yi ga dalili kai mai kin kadiriya me yasa kake yi ga dalili kai mai yin kadiriya me yasa kake yi ga dalili kai wanda ka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama iyayensa suna aljanna da bai ka dogara da kaza kai da kace ba sa aljanna da bai ka dogara da kaza bele fun dalailul khairat a wurinka duk farhiman nan da ake barin ga yanku jama'a karshen magana ta duk rigiman nan da ake yi idan ka shiga kabari idan ka zo karshen kalmarka ta shahada ba za ka ce ni dan dariqa bane ni dan izala ne ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله شيكنن الجنه كاي تصي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله لا اله الا الله شيكنن جبا اللهم صل على سيدنا محمد حق جماعه سي اكا جكاي شرو كاي كيكيا متوا a kabari ba za a tambaye ka dariqa ko izala ba in alkiyama tsaya ba za a tambaye ka dariqa ko izala ba a kabari abin da za a tambaye ka Muhammadur Rasulullahi in kace ka san annabi ka san Allah mani diyo rasula fagada ba Allah wanda ya bi annabi Muhammad ya bi Allah wanda ya bi annabi Muhammad ya bi Allah bai ce ma in ka bi ne ka bi Muhammad ba a'a tunda annabin jakada na ne in ka bi shi wama atakum rasul fakhuzu wama nahakum anhu fantahu abinda maiki sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku bi shi wanda ya hana ku ku hanu to saboda haka ƴan uwa to Allah da annabi mai kokari Allah ya tsare mana imanin mu mu ta addu'a Allah ya tsare mana mutuncin mu mu ta addu'a Allah ya tsare mana kasar mu mu ta addu'a Allah ya tsare mana imani da mutunci da addinin mu Allah ya sa idan mutuwar mu ta zo mu mutu da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi wannan shine abin da yake gaban mu ɗan uwa wannan da ni da kai ba wanda isan da bai zai cika sai kyakkyawan zato duk wani malami da kaje ni yanzu malam wani shehu wani liman wani goni wani wallahi kokari yake ya ga da bai zai cika da me zai cika da imani ko wani wannan ya zai samu kabarin sa dausayi daga dausayin aljanna ko rami daga ramin wuta Allah ya kiyaye mu kiyaye mu bayan mu wallahi raba mu da duniya lafiya Allah ya kiyaye ta karshen mu Allah ya sa bayan mu tayi kyau Allah ya hada kan malamai waje guda Allah ya hada kan musulmi waje guda tuntunu da suke faruwa a wannan ƙasa. Allah ka tsare mana iyakokinmu, Allah ka tsare mana al'ummarmu, Allah ka tsare mana jihohinmu, Allah ka raba mu da duniya lafiya, Allah ka sa bayanmu ta yi kyau. Sai mako na gaba insha Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.